أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مرسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة Masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatunmu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 18 a cikin karatun wannan littafin muna hudu ga watan Zulqa'ida biyar ga watan Zulqa'ida hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 13 ga watan Mayu a kalandar Bature 2023. Idan ba a manta ba karatunmu na ƙarshe mun gama babi wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumce na shawa akan hufi. Mun yi bayani kan mazahib ko mazhabin shi Imamu Ahmad bin Hanbal da sauran dai mazahib na hukumce-hukumce ko abin da ya shaya harakar shawa akan hufi. Yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan abubuwa wanda suke warware arwalla. Shi ne malai ya ba kawo mana yake cewa babu nawaqidul wudu'i. Babi wanda yake mana bayani akan abubuwan da suke warware arwalla idan aka same su to arwalla ta riga ta lalace. Malai sai yake kawo mana kamar yanda tsarin da muke tahiya zan mu karanta bakin sannan kuma mu sharhi akan haka. Malaiki cewa wa hiya sab'atun al-kharijun min as-sabilaini wal-kharijun najasu min ghayrihima idha fahusha wa zawalu al-aqli illa an-nawm al-yasira jalisan aw qa'iman wa lamsu adh-dhakari bi yadihi wa lamsu imra'atin bi shahwatin war-riddatu 'an al-islam wa aklu lahmi al-ibli lima ruwiya 'an an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallama قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا منها قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما
Malai kawo yake mana bayani yake cewa wannan shine babi wanda zai bayyana maka abubuwa wanda idan sun samu to arwallarka ta riga ta lalace yake cewa wahiya sab'atun sune abubuwa guda bakwai na farko yake cewa al-kharijun min as-sabilaini duk wani abu wanda zai huta ta ga mahuta guda biyu shine gaba ko kuma baya sannan kuma wal kharijun najasu min ghayrihima idha fahusha kuma da duk wani abu wanda zai huta abu ne wanda idan an ganshi za a kiraye shi da najasa za a ce wannan abin najasa ne zai huta amma dai ba ta wannan hanyoyi guda biyu ba idha fahusha idan ya munana idan ya yadu yayyawa a hutatta shi yake cewa baya da haka na uku zawalul aqli illa an-nawmal yasir jalisan aw qa'iman gushewa hankali duk wani abu wanda zai kawo gushewa hankali ya gushe yake cewa shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da sai sun warware maka arwalla sai ka koma ka sake wata arwalla sannan kai ibadar da aka umarce ka zo da ita yake cewa illa an-nawmal yasira sai dai barci wanda yake dan kadan jalisan aw qa'iman kayi shi a zamne ko kuma kayi shi a tsaye yake cewa kuma na hudu walamsu zakari biyadihi mutun ya shahi gaban shi da hannayen shi shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla wa lamsum ra'atin bi shahwatin nahu nabiyar shahum mace da sha'awa idan ka shahi mace kana da kana mai sha'awa shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke warware alwala wannan duka a mazhabin imamu Ahmad bin Hanbal yake cewa warriddatu anil islam abu na shidda shine mutum idan ya huta daga musulunci yayi ridda yana cikin musulunci ya warware la ilaha illallah in shi ya koma wani addini koma bayan musulunci to da hazaran yayi niyyar dawowa a cikin musulunci idan yayi riddan yana mai arwala arwallar shi ta riga ya tawurware idan ya dawo cikin musulunci sai ya sake wata arwallar dan ya tsaya akan ibadorin da aka umurce shi sannan na bakwai yake cewa wa aklu lahmil ibli da cin naman raƙumi limaru ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam dalilin abinda aka ji daga bakin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi qila lahu aka ce wa manzon Allah ana tawaddau min luhumil ibl shin zami arwalla idan mun tinamar raqumi qala na'am yace kwarai kwa za ku maimaita arwallaku tawaddau minha ku yi arwalla idan dai kun tinamar raqumi qila afa natawaddau min luhumil ganam shin zami iya isage arwalla albarkatin munti naman kananan dabbobi yake cewa in shi ita idan kaga dama fatawadda kai arwalla wa in ya maka arwalla daga sun samu to sun riga sun murware arwalla duk da a cikin su da kai wanda jamhurin malamai suka yi ittifaki akan su da kai wanda jamhurin malamai suka ce a'a wannan ba ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke warware arwalla zamu zo a sharhi zamu yi bayani sai malamin ya cigaba da cewa wa man tayaqqana at-tahara duk wanda ya tabbatar da tsarki a tare da shi kai arwalla ka tabbatar da kai arwalla yake cewa wa shakka fil hadas sai shakka shin arwallar tana nan ko ba ta nan kai iska ko kuma a wani abu ya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla ya riga ya bujiro maka amma dai kana mai shakka akan haka yake cewa auta ya kanal hadas ko kuma ya riga ya tabbatar da yayi hutsari dazu yayi bawali bai sake wata arwalla ba ko kuma ya riga ya tabbatar yayi iska dazu bai sake wata arwalla ba wa shakka fi tahara sai ko kwanto shin da nayi hadasin dazu na saki arwalla ko bin yi saki arwalla ba kaga ni yana shakka akan tsarki yake cewa fa huwa ala ma tayaqqana minhuma mutun zai tsaya ne akan abinda yake da yaqini akan shi kenan can idan kana da yaqinin kai arwalla shakka kake yi akan tawarware ko tana nan to ka tabbatar da yaqinin ka al yaqinu la yazuru bi shakka kenan ka tabbatar da yaqinin ka arwallar ka tana nan haka idan kana da yaqinin kai hadasi sai kake shakka shin ka koma yin wata arwallan ko ba komai ba kenan zaka tsaya akan abin da kake yaqini kenan kana da hadasi sai ka saki wata arwalla wannan shine gundarin bakin da malam ya kawo mana zamu bi sharhin mu gani mi malam yake ko mi malamai suka wada akan wannan mas'ala wanda nake mana bayani akan abubuwa wanda suke warware arwalla malam yake cewa wannan shine babi wanda zai maka bayani akan duk wasu abubuwa wanda shari'a ta kawo kalkashin sunna ko alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke warware arwalla shi ko mun sani mas'ala ta fitu mas'ala ce ta wasa hankali wasa kwalluwa wani yana iya fahimtar nassi akan kaza wani ya fahimce shi sabanin haka kuma kowanne yana da rutuba yana da matsayi na mushtahi wancan wanda ya fahimce shi akan kaza ka gani ya saba ba wa ne idan shi ne yake kan gaskiya yana da lada guda biyu wancan wanda ya kake gani shi ma ya saba wa wa ne idan dai ba shi bane yake kan gaskiya ba to yana da lada guda daya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana shi ne nan malai ya kawo yake cewa abubuwa guda bakwai su ne waɗanda suke warware wa mutum arwalla da zaran ɗaya daga cikinsu ya same shi to wajibin shi ne sai ya koma ya sake wata arwalla wannan arwallar sunanta bawo yake cewa na farkonsu al-kharijun min as-sabilayn abubuwa guda biyu wanda suke huta daga mahuta guda biyu wanda ubangiji ya tsaga wa dan adam shi shine dubaran shi daga bayanshi waɗannan su ne abubuwa guda biyu wanda ubangiji ya tsaga wa dan adam a nan ne dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke shiga cikin shi suke huta kuma mafi yawansu zaka samu abubuwa ne wanda suke datti, duk da a cikin su akwai abubuwa wanda suke masu tsarki da akwai abubuwa wanda suke masu najasa. A gani idan ka dauka zaka gani hutsari, maziyi, madiwa, wadi, bayan gari, dukkan su wannan abubuwa ne wanda suke masu najasa. Kaga mani, tsutsa, wa'ansu abubuwa makamai ko irin tsakuwa wanda take hutowa mutum, duka waɗannan abubuwa ne wanda suke masu tsarki, wanda babu najasa tare da su. To kaga ni ne sai kawo yake cewa al-kharijun min as-sabilaini a cikin mazhabin Hanabila, Ahmad bin Hanbal, shine duk wani abu wanda zai huta ta mafitan nan guda biyu ko ma menene, to ya riga ya warware arwalla. Amma dai a mazhabin mu na Malikiyya zaka samu a cikin littattafan Malikiyya ana cewa al-kharijun min as-sabilaini al-mu'tad, abubuwa guda biyu ko mafita guda biyu wanda aka saba abubuwan nan suna huta a wannan mafita guda biyu. Ka gani zaka samu duwansu wannan a gabanka, mani, hutsari, waɗannan su ne wanda al-mu'tad, wanda aka saba an san suna huta ta gaba. A haka ta bayan ga kuma an sani bayan gari ne yake huta. Kina wannan su ne a mazhabin Malikiyya waɗannan abubuwan su ne kaɗai za su iya warware maka arwala. Amma dai a mazhabin Hanabila ko menene in dai ya huta ta gaba ko ta baya to ya riga ya warware arwala. Haka idan ka ɗauka zaka samu da kai wanda yake hutar da jini, wanda yake da basir, zaka gani ta gaban shi ya hutar da jini ko ta bayan shi ya hutar da jini. Kaga wannan a mazhabin Malikiyya ai ba mu'tad bane, ba a saba ganin haka ba, to idan bisa warware maka arwala ba a wurin su. Ani sun kawo dalili su Hanabila suke cewa ai abinda ya sanya suka ce duk abinda yake huta ta mafita guda biyu yana warware arwalla. Hadisin Fatima bintu Hubaysh, Fatima bintu Hubaysh ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nemi fatawa, manzon Allah ya mata fatawa, yake ce mata ke lissawa kwanukan da yake yin haila, ta zo ne tana mai istihada. Me istihada? Shine wata jijiya ko wata matsala da ake samu ta ma'aiwa ta rigaye ta yanke jini yayi huta ta gaban mace. To ta zo ta nemi fatawa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yake ce mata ki lissawa kwanukan haidarki. Idan kin bulissa a kwanukan haidarki, kenan wannan kwanukan bu kyai sallawa, bu kyai azumi ba, bu kyai kaza, duk abinda yake na rangwame an dauke miki. Yace idan kuma lokacin kwanukan haidarki ya wuce, yake cewa fatawaddai li kulli salati, sai ki arwalla akan kowace sallah. A wata riwaya wa'ansu malumai ma suna cewa a'a, manzon Allah abinda yace mata fatawaddai li kulli salatin wannan mustahabbi ne, ba a ce mata wajibi ba kowace sallah yayi ta hutar, duk da wannan ta'lilin Malikiyya ne da suka yi akan wannan mas'ala ta Hanabila. Su dai Hanabila abinda suke bayyanawa suka ce tunda manzon Allah yace mata kowace sallah ta sake yin arwalla, wannan shi yake nunawa duk wani jini wanda zai huta hukuncin ya warware arwalla. Kaga ai istihada jini ne wanda yake huta ta gaban mace, yake cewa shi ma wannan dukkan su kenan, duk abin da yake zai huta ta mafita guda biyu gaba ko baya, wannan abu ne wanda yake warware arwalla. Su ko Malikiyya suka ce a'a, ai idan muka dauka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan mustahabbi ne, bai ce mata ba wajibi ba akan kowace sallah, sai kin meme ta sallar ki ba. Shine abinda dai Malikiyya dai suka ta yi akan mustahabbi ne idan wani abu ya huta, kamar tsakuwa, ana samun tsakuwa tana huta daga mahutan nan guda biyu, ya kasance ko wani abu wanda ba a saba ba, wanda ba a san shi ba, yana huta, duk da akwai wa'ansu malamai suke cewa idan ya kasance ba su yin jinin a kusa yake, da akwai wanda daga cinci yake na so yake zawa, da akwai wanda daga baki-baki yake zawa, suka ce to idan ya kasance na cinci ne wannan wajibi ne idan za a yi sai an sake kowace arwala, amma idan ya kasance na kusa ne yake suke cewa babu wani arwala. Ala ai shi dai nan malam ya kawo mana a mazhabin Hanabila duk wani abu wanda zai huta ta gaban mutum ko ta bayan mutum, wannan abin yana wajibta ne sai ya sake arwala, arwala shi ta riga yi ta warware. Mare Malikiyya ba sun ta yi akan mustahabbi ne, in dai wani abin ya huta to mutum ya yi kokari ya sake arwallar shi, shine mafi auna, ko iska ce, ko maziyi ne, ko bayan gari ne, ko wadiyi ne, ko kuma in ma menene ne, in dai ya huto ta wannan mafita guda biyu to ya riga ya warware arwallar. Kuma abin da yake naka ka huta daga shakka wanda ka sake yi nayi shine auna. Kenan nan al-kharij min as-sabilaini
duk abin da yake ya huta daga mafita guda biyu yake cewa ala kulli hali a cikin kowane hali a cikin kowane hali to ya riga ya warwarewa mutum arwanda shine muka bayyana a cikin abubuwan da suke huta daga gaban mutum ko bayan shi da kai abin da suke najasa da kai abin da suke ba najasa bane ba kamar idan muka dauka hutsari bayan gari mazi wadi jini wanda yake huta dukkan su wannan najasa ne amma dai abu wanda yake tsartakakke kaga iska wata tsutsa wanda take huta daga bayan mutum wannan kuma abu ne wanda kowa ya sani abu yana iya samun mutum ko tsutsa ko kuma wani tsakuwa ko kuma mani duka wannan abu ne wanda suke masu tsarki to su ma wa'annan idan sun huta suna iya tabbatar da suna iya warware arwanda sawa'un kaɗan ne ko kuma da yawa ne kuma wannan shi kuma ya samu kai ne a faɗin ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul ma'ida aw jaa ahadun minkum minal gha'iri idan mutum ya huto daga bayan gari wannan kaga ni yana nuna maka abin da ya huta daga bayan ga wajibi ne sai ka koma sai ka sake arwanda tunan sarkin ka ya riga ya kare
har mu karasa sai wannan sai mala yake cewa wal khariju an najisu min ghairihi ma idha fahusha yake cewa abu na biyu wanda yake warware arwalla shi shine duk wani abu wanda zai huto daga gangan jikinka koma bayan wannan mafitan guda biyu koma bayan mafita guda biyu shine gabanka da bayanka amma ni abin da ya huta najasa ne kuma idan ya damu idan ya munana idan ya kasance ya huto mai yawa kuma najasa ce shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da suke warware arwalla shi ya sanya suke bayyanawa suka ce misalin mutum ne aka bi koma a saman cikin shi sai maimakon bayan garin ya ringa huta ta ƙasa sai yake hutowa ta ciki to wannan ya hukuncin shi yake shi ma idan ya huto sai ya sake arwalla ko kuma ba zai sake arwalla ba kaga a mazhabin mu na malikiya yayin suke cewa idan ya kasance tahtal ma'ida a ƙasa ne aka yi maka kowa yake hutarwa to wannan wajibi ne sai ka sake arwalla suka ce amma dai idan ya kasance ta ciki ne aka fasa bayan garin yake hutarwa suka ce wannan kuma ba hira a sake arwalla kurum ka ci gaba da sha'aninka saboda ni ya saba saboda ai sun kawo suka ce kharijun min as-sabilain al-mu'tad inda aka saba abubuwan nan suna huta kenan dalilin wannan al-mu'tad suka ce a in dai a sama ne ba a ƙasa bane ba to wannan ba hira a ce a sake arwalla ala ai duk abin da zai huta ta gangan jikin mutum idan ya kasance najasa ne yayyawa to wajibi ne mutum ya sake arwalla sun kawo bayani suka ce kamar misalin mutum ya ji ciwo jini yayi ta zuba kaga ai asalin jini najasa ne wannan najasa tayi ta zuba ta yaɗu ta damaye wurin to wajibi ne idan ka tashi ka sake arwalla haka misalin mutumin da wata mugunya ta huto ta yaɓe wurin ta munana duk wanda ya gani zai inkari zai ranji za ta kyamata yake cewa shi ma wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin al-kharijun najisu min ghairihi ma haka yake bayani yake cewa kamar misalin amai shi da duk da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Sauban da Abi Darda suke cewa lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi amai ya sake arwalla qa'a fatawadda yayi amai yayi arwalla hadisi ne wanda yake ingantacce wanda wata riwaya ta zo take ce qa'a fa aftara manzo Allah yayi amai sai ya karya azumin shi wata riwaya ta zo tace qa'a fa aftara wa tawadda qa'a fa aftara fa tawadda'a yayi amai ya karya azumin shi kuma ya sake arwalla haka suka ce duka irin wannan abubuwan idan mutun ya huto sun mamaye shi sun munana to aula mutun idan yayi su ya daidaita arwallan shi sun karya mai arwalla shine yake bayani yake cewa al-kharijun najisu dukkan wani abu wanda yake mai najasa idan ya huto daga gangan jikinka koma bayan wannan mafita guda biyu idan fa husha idan ya munana ya yadu ya huto mai yawa yake cewa shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla duk da akwai wasu daga cikin malamai sun tafi akan a'a irin wannan abubuwan na najasa idan sun huto koma bayan mafita guda biyu ba sa warware arwalla suka kawo hujja suke cewa amma ni hujjarsu ta a hankali ce suke cewa mutum idan yayi arwalla kurin mutumin nan mai tsarki ne ka riga kai aro Allah kana da tsarkin ka kuma wannan nassi ne da ijma'in malamai kurin idan kai kana da tsarki koyan wannan baya yiwa wani abu mai najasa wanda zai hito maka a ce ya warware maka arwalla sai idan an samu wani nassi wanda yake tabbatacce wanda yake tabbatarwa arwallarka ta riga ta warware kuma wannan ita ce fada mafi rinjaye ina fatan mun fahimta shi sanya suke kawo wa'ansu musallai suke cewa misalin mutumin da yazo yayi arwalla yana shirye-shiryen sallah he hakurin shi aka ce a zo a cire hakuri aka cire hakuri jini yayi ta zuba sai arwallar shi tana nan daga yayi kokarin yayi mai tirizan jinin ya taye arwallar shi haka wanda ake wanke musu oda su ma idan jini idan ya huto ko da ya mamaye ba wata matsala mutum zai ci gaba yana dai matsayin mai arwalla shi sanya babu wani nassi wanda yazo wanda yake tabbatarwa idan mutum wannan abubuwan guda biyu sun same shi suna wannan za su warware mai arwalla kuma bayani akan manzon Allah yayi amai ya saki arwalla wannan kuma wannan wani abu ne wanda yake daban ba cikin wannan din shi ba sai abu na uku mala yake cewa wa zawalul aql da gushewa hankali duk wani abu wanda zai sanya ka ji ba a cikin duniya kake ba ka ji kurmi baka da hankali to shi ma wannan abin ya sabbaba maka warwara arwallarka shine duk lokacin da mutum zai ji hankalin shi ya kaura to koda kana da arwallar arwallarka ta riga ta warware kamar misalin yaji shi ko suma ko kuma yayi maye ko wani abu makamancin haka ko kuma hauka ya same shi na dan lokaci ya kasance irin yana dai walwadiya ya shiga cikin wani yanayi ɗan mintuna ya dawo shi ma wannan arwallar shi ta riga ta warware ko kuma wanda bugun aljani ya same shi takhabbutul juluna bugun aljani ya same shi duka wayannan mutun yayi wajibi ne sai ya koma ya saki arwallar shi kuma wannan ijma'i ne na malamai akan wannan mas'alar aka kamar su Ibn Munzir suke bayani akan littattafan su haka ya Imamu An-Nawawi a cikin sharhin shi na Muslim yake cewa malamai sun yi ittifaki lalle gusawa hankali ko kuma suma ko kuma maye mutun ya sha giya yayi maye sawa'un giyar ta hatsi ce ko kuma ta nabiz ce ko kuma ta kaza ce in ma wata irin giya ce ko kuma ya sha wani magani wanda dalilin ya mai magani ne a rayuwar shi ya sha ya sanya shi maye yake cewa dukkan su wannan arwallar su ta riga ta warware wannan wadai Imamu An-Nawawi a cikin sharhi shi na Muslim haka shi ma Imamu Al-Kasani a cikin Bada'ul Sana'i ya kawo bayani mai yawa akan lalle ijma'in malamai ne da zaran mutum ya hankalin shi ya gushe to arwallar shi ta riga ta warware haka idan muka dauka zamu ga wata mas'ala misalin mutumin da zai shiga ame aiki ame intervention sai aka yi anesthesia hankalin ya gushe komai shi ya gushe idan ya hulhudo ya hukuncin shi yake arwallar shi tana nan ko kuma ta warware arwallar shi ta riga ta warware dalilin hankali ya riga ya gushe a haka suke bayani suka ce to ya hukuncin sallar shi take misalin ya shiga daidai sallar azhar aka sanya shi yayi arwallar zai yi sallah Allah bai kaddara ba aka yi anesthesia hankalin ya gushe mun riga mun sani arwallar ta riga ta warware sallah bai saki hulwadowa ba yayin sha bin dare kaga sallah nawa gare shi yana da sallah azhar al-asr magriba ga isha to ya hukuncin shi yake wannan sallolin da dukkan lokutan suka huta suna nan maimaita su zai ko ko baya maimaita su ba wasu daga cikin malamai suka ce ai kiyasin igma'i za a yi kiyasin mutumin da ya suma ya fadda hankalin shi kwata-kwata kiyasin shi za a yi idan an mai kiyasin shi kuwa kaga da shi da mahaukaci dukkan su uwa su daya kenan an riga an dauke alƙalamin koda ya warwado sallolin da ya sha a wannan lokacin sun riga sun tayi wasu malamai suka ce a'a kiyasin mai barci za a yi ai shi kowa mai barci mun sani manzo Allah yayi barci akan sallah da ya tashi ya rahmata to haka shi ma za a mai kiyasi a matsayin mai barci yake duk da hankalin shi ya zare to za a mai hukuncin mai barci idan ya tashi za a yi kokari ya rama wannan sallolin wanda suka tashi kuma wannan ita ce fada mafi rinjaye kenan wannan abu na uku wanda yake warware al'ullah kenan daga zara an ce hankalin mutum ya bar shi sawa'un da suma ko kuma hauka ko kuma shaye-shaye ko kuma shan wani magani wanda kana neman lahiya ba dan shaye-shayen ba yasa gamaye duka wannan yana tabbatar da lalacewar al'ullah sai an saki wani sabon tsarki sai malai ya ci gaba da cewa illan nawmal yasir jalisan aw qa'iman sai dai a gusawa hankalin ana istisna'i ana kawo exception ga wanda yayi barci mai gubarci wanda yake dan kadan ko azamune ko kuma a tsaye kaga ai barci yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda yake zari yake tahiyar da hankali baka san ba abin da ake ba wani zaka same shi barcin shi mai yauni ne wani barcin he malam he kawo yake cewa illal yawmal yasir sai dai barci wanda yake dan kadan sawa'ul mutun yayi shi azamune ko kuma yayi shi a tsaye wannan kuma masala ce tsakanin malikiya da hanabila dukkan sun tayi akan barci dan kadan ko babba barci dan kadan idan mutun yayi shi to wannan bai hana mutun bai warwarewa mutun arwanta shi sanya malam Ishmawi yake kawo yake karkasa sai yake kawo abubuwa guda hudu yake cewa nawmun saqilun tawilun yake cewa yabtulul wudu yanqudul wudu yace barci wanda yake mai yauni kuma mai tsaho kamar ka zo ka samu shimuda ka bage wannan iska tana kadawa kai barci wanda yake mai yauni kuma mai tsaho tsaho shine lokaci bai yawa kana barcin ka yake cewa kaga wannan yana warware arwalla yake cewa wa nawmun saqilun qasirun yake cewa barci wanda yake mai nauyi amma dai dan kadan kana zaman nan kurum sai kaga wani barci ya dauke ka a minti 5 ko minti 3 ko minti 1 amma dai baka san wani ake ba to kaga wannan mai yauni ne amma dai dan kadan shi ma wannan yana warware arwalla yake cewa wa nawmun khafifun qasirun la yabtulul wudu yake cewa barci wanda yake dan kadan amma dai kuma bai da yauni barcin amma dai kuma an yi shi a lokaci wanda yake dan kadan khafifun bai da yauni barcin naka kamar inda wani zai gitta ko kuma wani yana magana kana jin abin da yake wadi kuma kana iya motsawa yake cewa wannan baya warware arwalla yake cewa wa nawmun khafifun tawilun la yanqudul wudu barci wanda yake dan kadan kuma mai tsaho da kai wanda Allah ya bashi wannan baiwai he yazo yayi barci mai tsaho yana zama ya jima yana yi amma dai kuma umman motsi akai ummi aka wadi yana jiya ne mai ta to yace irin wa'annan barcin baya warware arwalla shi sai ya maka gari Anas ya rawaito mana hadisi yake cewa sahabban manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sun kasance suna barci a cikin masallaci sannan kuma su yi sallah idan manzo Allah ya huto ba sa maimaita arwalla a cikin karatunmu na Umdatul Ahkam mun karanta wannan hadisin wanda Umar ya tahi yake kwankwasa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dare har ya raba sahabban manzo Allah suna zamna a cikin masallaci suna jira manzo Allah ya huto ayi barci wani sun bace ma da yin barcin da suke yi amma dai da ya huto yace sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto ya kato yana ruwa yana tsago a jikin shi alamu kenan ya yi wanka ya huto da ya huto aka tada sallah ba wanda ya tayi saki arwalla hadisi suna da yawa akan haka da kai hadisin da shi ma Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa aqimatu salatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tayar da sallah manzo Allah yana tare da wani yana gagganawa da shi ka san da kai wa'inda za su zo kurum naci in ya akai a juya su dai he sun rike kade to suka rike manzo an wani mutum ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganawa da shi yake cewa bai gushe ba wannan mutumin yana ganawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da sahabban manzo Allah suka yi barci a cikin masallaci suna zamna suka yi barci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo aka tayar da sannan yazo fa salla bihim sai musu salla hadisi suna da yawa wanda suke tabbatar mana lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka da kai hadisin da Abdullah ibn Umar ya hutar da shi yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shagalta akan sallar isha'i wata rana a cikin wani dare daga cikin daren da muka rayi tare da shi a cikin garin Madina yake cewa sai ya jinkirta wannan sallah har sai da muka yi ta gingedi a cikin masallaci yake cewa afwan ba gingedi ba barci tunda arqad yace hatta raqadna fil masjid har sai da muka yi barci a cikin masallaci yake cewa sun mastayi sannan muka tashi yace sun baraqadna kuma muka koma muka yi barci sun mastayqafna kuma muka sake tashi yake cewa sun kharaja alaina sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto mana kaga suka yi barcin suka tashi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto mana fa qala sai manzo Allah yake cewa laysa ahadun min ahli al-ard al-layla yantazirus salata ghayrakum yake cewa kafa duniyan nan babu wa'ansu wanda suke zamna suke jiran sallah in ba ku ba a cikin wannan dare aga wannan ita ba wata miza ce a ce man kafu duniya ba wani wanda yake wannan ibada ta sanya wani yake wani yana wannan yana almara yake cewa ba wata ibada
wanda duk duniyar nan a ce kurum kai dai lakan kake bantar ita kake yin ta wannan lokacin babu ita yake cewa sai mu yake cewa sai sun fata hajarul aswad haka ne alaji yake cewa ita ce ibadar da kai dai lakan zaka kebantar ita a duniya yace amma dai duk wata ibada da ka sani ba wata ibada wadda za a ce kai dai lakan kake bantar ita a lokaci daya kai dai lakan kake aikata ta mu nawa murin miliyan 3 da wani abu musulmai ne duka wani yana cin yana ma Allah kuka wani yana cin yana dawafi wani yana cin yana umma wani yana cin yana kaza wani yana cin yana kaza kowa da nashi yace amma dai abu dai lakan to kuma da aka kiyasi ba wani abu wanda ake yin ba shi ba shi kadai ne wanda za a ce in ka sa kanka ba wani wanda zai sa kai dai lakan shine ne yake cewa manzo Allah yake bayyana musu yake cewa babu wani a saman doren kasa wanda yake zamne yake jiran sallah yace in ba ku ba yace suka tashi suka yi sallah ko ba wani wanda ya sake a wallah wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi kuma wannan shine mafi kusa da wannan barci wanda yake dan kadan sawa'un mutun yayi shi sai nan malai yake kawo mana yake cewa jalisan aw qa'iman a zamne ko a tsaye kaga wannan shi ke nuna wala hukumul mukhalafa kenan idan kayi shi ko da dan kada in ne kayi shi a kwance ko a kishin gide kenan arwallaka ta riga yi ne ta riga yi tawarware me ihtimalin da ake idan kana zamna ka danne wannan mazaunan ka kenan iska za ta yi wahala ta huta amma dai idan ka kwanta sa riga yi sa wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana al'ainu ka'usa idan dai barci idanuwa suka riga yi suka like to ita kuma kasa budewa take idan ta bude komai yana iya huta amma dai in azumna kake ka riga ka danne to rubama ya kasance abinda zai hutan ka danne shi sanya idan mun zo sallah muna jiran sallah khasatan sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu zamna ba ji kawo ba haka ina tunanin irin wannan zaman da yi irin wannan zaman aka haramta mana ba aka haramta mana lokacin da muke jiran sallah saboda barci yana iya wartakka ba kasan bi zai huto ba arwallahi tawarware ka tashi kai sallah ba tare da arwallahi ba abubuwa guda biyu wanda aka haramta mutum yayi al-ishba ya sanya hannayen shi haka lokacin da yake jiran limami ya zo khutba ko lokacin da limami yake khutba haka irin wannan zaman aka haramta mana da mu yi shi lokacin da muke jiran sallah wa khasatan sallar juma'a to shine nan ya kawo yake cewa duk da akwai wani hadisi wanda yake da'ifi ne hadisin malumai sun rana rashi yake cewa la wudu'a illa man ta billa man nam mutaji'an yace babu arwalla sai ga wanda yayi barci a kishin gide kaga ko min babu auda wanda yayi shi a kwance ka gani wa'annan sune wanda duk da hadisi ne wanda yake da'ifi shi dai sawa'un a tsaye mutun yayi shi ko a zamne yayi shi ko a kwance yake in dai mutum yayi barci wanda irin barci sukan da muka zana wanda yake mai yauni wanda bai san ba abinda ake ba wannan arwallar shi ta riga yi ta warware kina wannan abu na uku kenan daga cikin abubuwan da suke warware arwallar sai bala yace walamsu zakari biyadi ga mutumin da ya shahi gaban shi da hannayen shi kuma wannan dalili ne a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Malik ya hutar da shi a cikin Muwatta haka shi ma Imam Ahmad ya hutar da shi hadisin Busra aziya hadisin Busra isnadin shi isnadi ne wanda yake ingantacce yake cewa man massa dhakrahu falyatawadda duk wanda ya shahi gaban shi to yi kokari ya sake amfani shi sai dai kai tsaye kuma da kai wani hadisin Talq bin Adi bin Ali wanda malamai sun raunana hadisin sosai ma sun allala shi hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yake cewa manzo Allah an tambaye manzo Allah akan wanda ya shahi gaban shi yana sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama hiya bid'atun minka yake cewa ai wannan wata tsoka ce daga jikinka ba ta warware maka wallahi babu wani laifi akan haka to malamai sun yi kokari duk da hadisi ne wanda yake mai rauni sun yi kokari su hada kan hadisin ai shi sanya bangaren fiqhu muke da bangaren usulul fiqh muke da at-ta'arud da kai babi wanda yake bayani akan at-ta'arud idan aka samu cin karo kalkashin nassi na shari'a yaya za a yi aslan babu cin karo kurin fahimta kace da sanya kake ganin kaza kaza ne amma dai da kai hanyoyi wanda za a yi a ware a zare wannan cin karon da kai kake ganin shi cin karo suke cewa da kai wa ansu malumai da suke cewa ai idan ka dauki wancan hadisin na talq bin adi ai a cikin sallah ne a cikin sallah kuma ka zo kai sallah baka da tuha a jikinka
ai baya yiwa ko yake cewa to da tuha ne idan ka shafa da tuha yake cewa wannan ba wata matsala akan shi suka ce shi kuma wancan wanda manzon Allah ya ce man massa zakrahu falyatawadda wannan babu tuha ne mutunya dawa da hannun shi ya wada da wada ta wada taba wada yake cewa shi ne aka ce wajibi ne mutun sai ya saki arwannan shi sai wani daga cikin malamai hidda da kai wata mas'ala kashin usulul fiqhi daga gare mu ko kuma qawaidul fiqhiyya wanda suke cewa an-naqilu 'ala al-asli muqaddamun 'ala al-mufti
iqtaraba
misalan
salatul 'isha
hukuncin sabon hukunci wanda aka yi akan fatawa wannan fatawar da aka tambaya ai aslan mun sani shaho gaba baya daga cikin warware arwalla ai gaba ne yake cewa to sai aka kawo aka ce a idan ka shahi gabanka ya warware maka arwalla kaga ai wannan shi ne ai wannan fatawar da aka bada kenan ya ruso wancan zancan ala ai shi dai mas'alar duk wanda ya shahi gaban shi sawa'un ya shahe shi ne in dai ya shafa da tahin hannun shi kamar hada mafi rinjaye da malumai suka tayi da shi shafa da tahin hannu yake cewa wannan ya warware arwalla amma dai idan ya shafa da kafar shi ko da zira'in shi ko da wajen hannun shi bayan hannun shi duka wa'annan ba sa warware arwalla kai ko da wani abu makamancin haka idan ya shafa ba sa warware arwalla amma dai idan ya shafa da tahin hannun shi yake cewa wannan shi ne zai warware mi arwalla kidan mu yi kokari mu kiyaye sai to game da mace da kai hadisin da Abdullahi bin Amr bin al-As hadisi ne wanda yake marfu'i shi ma ya rawaito yake cewa ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda ba duk wani namiji idan ya shahi gaban shi to yi kokari ya maimaita arwallashi ta riga ta warware yake cewa wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda kowace mace ce ta shahi gabanta to ta yi kokari ita ma ta saki arwallarta sai dai malumai sun kawo akan to ita mace ya ne shahan gaban nata duk da masala ce wadda malumai suka ta yi malaman fiqh suke cewa idan muka dauki yanayin mata za mu samu sun kashi kashi uku da kai wadda take dakhila da kai wadda take kharija da kai wadda take mustawiya dakhila yake cewa bayanin zai dan yi rauni a gurguje dai yake cewa dakhila wajibi ne idan abinda zai warware mata arwalla shine idan ta sanya yatsa a cikin gabanta ita ce wadda gabanta yake da girma yake cewa idan ta sanya yatsa a gabanta to wannan shine zai warware mata arwalla dan da shafa wannan baya warware mata arwalla yake cewa ita kuma kharija ita ce wadda gabanta bai da tudu yake cewa ita wannan idan ta shahi gabanta to wannan ya riga ya warware mata arwalla yake cewa ita kuma mutawassita idan ta damki gabanta ita kuma wannan ya riga ya warware mata arwalla ya cewa wannan abinda malaman fiqh suke bayyanawa akan wannan kenan su ma mata idan dai za su taba gabansu to arwallarsu ta riga ta warware kenan kashe da malamai suka musu shine ita waccan wajibi ne sai ta sanya yatsa a cikin gabanta ita kuma wannan idan ta shahi gabanta ma ya riga ya warware mata arwalla ita kuma wacce idan ta damke shi da hannayenta da hannunta kenan wannan shi kuma shine yake warware mata arwalla wallahu ta'ala a'lam sai mala ya ci gaba da cewa abu na biyar daga cikin abubuwan da suke warware arwalla ya ce walamsu imra'atin bi shahwati da shahon mace da sha'awa idan mutum ya shahi mace yana mai sha'awa to wannan ma arwallashi ta riga yi ta warware amma dai wannan game da mazhabin imamu abu hanifa jamhurin malamai sun saba musu akan haka sun kawo dalilinsu su wannan mazhabin hanabila suke cewa idan ka koma ai ubangiji yana bayyanawa yake cewa a cikin suratul nisa aula mastubun nisaa ko kuka shahi mata shi ma wannan ya riga ya warware muku arwalla sai dai idan muka leka siyakin aya ubangiji ya zano mana abubuwa guda biyu abubuwan da suke wajabta arwalla da abubuwan da suke wajabta wanka kenan sai sanya malamai suka dauki siyakin wannan aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamma musa'idan tayyiba aula mastumna ma'anar shi ko kuka sadu da mata a lokacin nan meye za ku ta yi ku yi wanka da zaran ba ku samu ruwan da za ku yi wanka ba to an ba ku dama ku yi taimama su kuma wancan da aka zano su kuma suna bayani ne akan idan dai suka samu to wajibi ne a saki arwalla ina fatan an fahimta. Kuma su ko malaman da suka ta yi akan lalle babu wani haramci idan mutum ya shahi mace akan a ce wai arwallashi ta riga ya ta warware, suka ce dalilai shine dalilin hadisin Aisha wadda ta rawaito take cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana sumbata ɗaya daga cikin matan shi, ɗaya daga cikin mu kenan mate kun shi, yake cewa kamun ya huta sallah. Kuma haka take bayyana man take ce mana hadisin da ban manta bai Bukhari ya hutar da shi, haka Muslim ya hutar da shi, karatun mu na umma mun karanta shi, take cewa ta kasance tana zama ko tana barci tsakankanin hannayen manzo Allah ko tsakankanin gaban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, take cewa kawahuwanta suna huskanta alqibla, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah, take cewa idan yayi sujada sai ya tunkuda ne bai taba ba ya taba yana halin mai sallah, yake cewa fa idza sajada ghamazani, idan yayi sujada sai ya tura ni, yake cewa fa qabattu rijli sai in nadi qawhuwa na, kuma wai idza qama basattuha, kuma idan ya dashi yace tace sai in sake meke qawhuwa ta, kenan tana gaban shi kuma ta shimfida qawhuwan ta gaban shi idan ya dashi yake tabata. Kaga wannan yahi nuna mana lalle taba mace baya nuna wannan sono manzo Allah sallallahu alaihi yana mai azumi, suke bayyana mana mate kun shi yana sumbatar su, yana azumi zai huta sallah zai sumbace su, kina wannan sawa'un da sha'awa ko ba sha'awa, idan mutun ya taba matar shi baya warware mai arwalla, wannan shine fada mafi rinjaye kalkashin banganin da malamai suka yi. Sai abu na abulguje abu na shidda malai yake cewa ar-riddatu anil islam, kuma da ridda akan musulunci, bayan Allah ya dandana maka zakin wannan addinin da musulunci kace ka huta shi, ko mun sani da kai malumai sun kakkasa hukuncin wanda yayi ridda, da kai wanda yayi ridda kai sai idan ya riddan kurum za a fulle mai kai, da kai wanda za a nema a bashi ultimatum kwana uku a ce mai to ka tayi ka leka al'amarin ka ga gani yayyu ka sake dawowa ko ba yayyu ba, in ba yayyu ba zan mu dauki hukuncin shari'a akan ka, da kai wanda za a mai nasiha idan an mai nasiha idan ya kiya sannan a dauki hukuncin shari'a akan shi. Malumai sun yi bayani akan hukumce na wanda yayi ridda, yake cewa to misalin mutumin da yayi arwalla dalilin yayi sallah azhar kurum sai wani abu sai ya jashi sai ya huta daga musulunci, kuma sai aka mai nasiha kai dai sai ya dawo, to wannan arwallar da ya fada za tana nan ko kun fitar, yake cewa wajibi ne sai ya tafi ya sake komawa ya sake wata sabuwar arwalla, kai hasali ma shi sai ya sake wanka saboda yanzu ba kone a cikin musulunci, shi sanya ubangiji yake bayyana mana la in ashrakta la yahbatanna amaluka, ake jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kunne idan wai koda kai manzon Allah duk ya kusancinka da mu koda kai zaka yi wa ubangiji shirka ka hada bautar shi da wani to ka sani duk abin da ka san ka aikata ya riga ya rushe, to kaga min babi aula ku arwallar da kai idan kai sallah, wannan su kananan abubuwa ne ba yani an ce maka komun ka ya riga ya rushe, ya sanya duk wanda ya ridda arwallar shi ta riga ta warware idan ya dawo cikin musulunci to sai ya koma ya sake arwallar shi. Sai abu na bakwai na karshe malai yake cewa aklu lahmil ibli, cin naman raqumi, idan ka ci naman raqumi arwallarka ta riga ta rushe ta riga ta warware, duk da mu a mazhabin mu na malikiyya bamu da wannan mas'alar cin naman raqumi baya warware arwalla, shi sanya ai malam ba a cikin littattafan mu na malikiyya zaka samu wai yake cewa wala yanqudu bi akli lahmil juzuri, yake cewa baya warware arwalla idan ka ci naman raqumi, su a mazhabin aljuzur shine naman raqumi, kuma ba ma wai mazhabin malikiyya ba kadai ba hatta da mazhabin shafi'iyya da hanafiyya dukkan sun tai akan cin naman raqumi baya warware arwalla, sun kawo dalilan su ko sun kawo dalilin su akan haka, dalilin su da suka kawo shine suke bayani suka ce hadisin Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah yake cewa kana akhirul amrayni taraka alwudu'a mimma massat an-nar, yake cewa ya kasance yana ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu wanda a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikata su, ya wasa yin arwalla idan ya ci su shine duk abin da wuta ta taba, idan an dafa abu ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake wata arwalla, naman raqumi kuma yana daga cikin su, wannan dalilin shi suka ga hujja dukkan a'immatul mazahib as-salasa Hanafiyya, Shafi'iyya, Malikiyya dukkan suka tai akan cin naman raqumi baya hana arwalla. Duk da kai malamai kamar wannan Imam an-Nawawi ya kawo dogon bayani akan shi abinda Jabir ya kawo ya tada kura akan shi da sauransa dai. To su kuma su Hanabila sai suka kawo dalilin su, suke bayani suke cewa limaruya annabi sallallahu alaihi wasallam, mala ya kawo dalilin anan a cikin littafi yake cewa dalilin abinda muka rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, qila lahu aka cewa manzo Allah, ana tawaddu min luhumil ibl, shin zami ar wallahi idan mun ci namar raqumi, qala bala qala na'am, manzo Allah yace kwarai kuwa idan dai ka ci namar raqumi to kai kokari ka meme ta ar wallaka, qala na'am tawaddu minha, yace kwarai ku yi arwalla dalilin cin namar raqumi da kuka yi kamun ku tai ku sake kamun ku tai ku tun kar sallah, qila afa tawaddu min luhumil ganam, aka tambaye manzo Allah shin to idan muka ci naman kananan dabbobi tumkiya akuya rago da sauransu saniya shin za mu sake arwalla, qala in shi'ta fatawadda, yace idan kaga dama ne ka sake arwallaka, wa in shi'ta fala tatawadda, idan kaga dama kada ka koma ka sake arwallaka, kaga wannan an baka ya koma mubah, an baka dama in kaga dama kai in kaga dama ka bari. Shi sanya malamai suka ce Imam an-Nawawi a cikin sharhin shi na Muslim yake bayyanawa yake cewa a hadal mazhabu aqwa dalilan, yake cewa wannan mazhabin na Hanabila duk da kaga shi ba shafi'e ne, shi ba mazhabin Hanabila yake bi ba, amma dai kuma kullum malaman nan suna nema su yi wa junansu adalci, kuma sun sani kowanne yana kan gaskiya kuma kowanne yana da ladan ijtihadin da yake, kada mu mu ringa muzanta musu zato mu ringa cewa kai wane kaza wane kaza wane kaza, kai mu kurum mu mazhabin malikiya muke, mu kurum yan ga nuka shehin maliku ne, bayyan da za a yi mu canza mu da inde maliki ya hadi aka, ba haka bane ba, mas'ala ta fiqhu, mas'ala ce ta fahimta, wanda ka gani dalilin shi yayi kusanci, dalilin shi yayi kusanci da sunna, to kai kokari ka rike mazhabin shi ka tayi akan shi, ba wani zancen shi sanya malamai kullun suke ja mana kunne akan at-ta'assubul mazhabi, kurum ka ce kai kurum akan mazhabi kaza yayi daidai bai yi daidai ba, in dai maliku ya fadi kai kana kan shi, wannan haramun ne, kai kokari duk abinda aka kawo maka aka ce maka ga dalili wannan dalilin shine mafi karhi, to kai kokari ka rike shi da hannu biyu ka saki abinda maliku ya so. Shi sanya kullun maliku yake bayyanawa idan yazo ya zamna akan mumbarin manzon Allah, inda mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, kan mumbarin idan yazo ya zamna ya karanta sai ya ce musu duk abin da muka faɗa ya sabawa mai wannan kabarin, yake cewa to ku jefa shi akan katanga, haka Abu Hanifa ya hadi wa almajiran shi duk abin da muka zo da shi, inda ya ci karo da abin da aka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da isnadi, yace to ku jefa shi kan bango, ku jefa shi cikin shara saboda mu ban mu tare da shi. Shi sanya kaga ai Imam Shafi'i ya kasance duk wanda yake karatun fiqh ya sani mazhaba guda biyu gare shi, da kwai ash-Shafi'i fil qadim da kwai ash-Shafi'i fil jadida, mazhabin Imam Shafi'i a canda lokacin da yana rayuwa tsankanin ku da tsankanin Iraq da tsankanin Makka da Madina, yaji abin da yaji, yaji hadisi yayi kaza yayi kaza, ya taho yayi fatawa iya yanda zai iya yin fatawa kulqashin nusus na sunna da ya samu na alqur'ani da sunna wanda gare shi da ijma'in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi gaba sai ilimi ya ƙara bunƙasa, ai mun sani da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'an sun yi misra sun tai can sun yi kambaman sun zamna sun mutu a can, wa'an su suna can da ya tahi sai ya ji abin da bai ji ba anan ba, wa'ansu ai mun sani yanda ba yanda sahabban manzon Allah suka watsu bayan mutuwar manzon Allah, khassatan lokacin da futuhat ta yi yawa lokacin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, to dalilin haka abin da ya ji a can ba shi bai tarda a can ba, kuma dalilai ne wanda suke tabbatattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi sanya ka gani Shafi'i yana da sabuwar fatawar shi, ya warware wa'ansu fatawar da ya a Iraq da Hijaz, ya zo ya buga wa'ansu sabbin fatawa akan wannan, kuma ba shi yake nunawa ba, kai ka yarda da lalle kai kuskure shi ma wannan wata fadala ce, ba kowa yake Allah yake bashi wannan damar ba. Shi sanya idan muka dauki a cikin mazahibin nan zaka gani ba wani wanda ya yawaita tara masaloli kamar Imam Ahmad bin Hanbal, saboda shi almajirin Abu Hanifa ne, almajirin Shafi'i ne, almajirin Maliki ne, kaga ni ya hada duka mazhabobin. Shi sanya da yazo sai ya sentence kuma ya kasance kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda kusan ba a ce ba ya hisa ba, amma dai abinda ya tara na hadisai ya tara hadisai sama da miliyan kaza, abinda Musnad da shi kadai yake ya tattara ya tattaru wurin hadisi 40,000 abu, kaga ni abin ba kadan bane ba, Musnad da shi in ka dauki mai bolim 29 hadisai ne kurum na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su, ba wani sahabi wanda za a ce wannan sahabin manzo Allah ne face ya samu hadisi in dai da kai hadisi yayi ya zana sunan kowa ya kare sai ya koma kuma musnadul kufiyun musnadul shamiyun musnadul albasariyun duk ɗan gari kaza su ma aka tattara su an samu riwaya daga wani wani dan basara ne to ga hadisin shi an sanya shi a wuri kaza ko da yanzu a ce maka a wannan hadisi ɗan basara suka kebanta da shi ko ma musnadul albasariyun zaka samu hadisin in dai da kai shi in dai abu Imam Ahmad ibn Hanbal ya same shi daga bakin su kun gani wannan ya kawo Imam Ahmad ibn Hanbal ya saba wa dukkan wannan a'immatul mazahibus salasa ko dukkan su malaman su ne amma dai ta nassi wanda ya samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin da ya kawo mana hadisi ne wanda Imam Muslim ya hudar da shi hadisi ne na Jabir ibn Samura yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma hadisi ne wanda yana da shaidu fiye da ilga ba da mu kuma aka riga aka ce maka Muslim ya rawaito hadisi to babu wani iskadi akan hadisi sai malam ya kawo mana abu na ƙarshe wanda shi ba cikin ba abubuwan da suke warware arwalla ba yake ba sai malam ya kawo mana wata mas'ala yake cewa man ta yaqana tahara wa shakka fil hadath duk wanda ya tabbatar da yana da arwalla misalin na huta na dauki ruwa da yayi arwalla sai wani abu sai ya shiga da shiga cikin wata hayaniya na dawo sai nake shakka an ya kwada zinnan ba hankalin da ya dauko ba na ce ba a ba da buta ba in shiga ban daki ba an yako ba ta iska ba ta huto ba an yako wani abu bai huto ba kana shakka amma dai kai dai ka sani dai dazu lokaci kaza kai arwalla kana da yakinin yin arwallaka amma dai kana shakkan yin
salatul isha
yake cewa aw ta yaqana al hadasa wa shakka fi tahara ko kuma yana da yakinin yayi yana da yakinin bai yi arwalla ba sai kuma wani hankalin shi ya dauka ya tayi wurin kai wuri kaza ya saba in ya tayi wuri kaza ana ba shi ruwa ya arwalla idan lokaci yake shakka shin an ba shi yayi arwalla ko bai yi ba amma rashi ya sani katde lokaci kaza zuwa lokaci kaza bai yi arwalla ba kaga ni yana shakka yin arwalla shi can kuma yana shakka yin wannan yin hadasin shi yake cewa fa huwa ala ma tayaqqana minha to wannan mutumin zai tsaya akan abin da yake da yaqini akan shi ita kuma kalkashin haka muke da kaida a cikin fiqhu al-yaqinu la yazulu bi-shakk indai aka ce maka kaza yaqini ne to wata shakka baya yuwa ta zo ta warware maka wannan yaqinin da kake cikin shi ke sanya suka kawo hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka sun mutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya kawo kukan shi yake cewa mutun ne yana sallah ya manzo Allah sai yaji kamar wani abu ya huta daga jikin shi a lokacin da yake sallah ko iska ita ce dai bai gaugawa huta yake cewa sai yaji ya takhayyal ilayhi annahu yajidu shay'an fi salati sai yaji a jikin shi wani abu ya huta alhalin yana cikin sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yansarifa hatta yasma'a sautan aw yajida rihan kadda ya bar sallar shi sai yaji wata iska kaji karin iskar da ta huto ko kuma kaji warin abin da ya huto daga cikin ka yace to a wannan halin ka gani sai a tabbatar ga gaskiya al'amari iskar ta riga ta huto shi sanya al-yaqin la yazulu bi-shakk kenan duk wanda yake da yaqinin tsarki to wa a tsarkin shi zai tsaya wata shakka ta wanda za ta yi tara wanda za ta dosu akan ka to wannan ba ta warware maka ba tsarkin ka ba haka lokacin da kake da yaqinin lalle baka yi tsarki ba to wata shakka idan ta zo maka ta dosu a cikin ranka lalle kai tsarki to ka yadda wannan shakkar ka dauki gaskiyar al'amari baka da tsarki ka koma ka tai kai tsarkin ka in ka rasa ruwa ka tai kai taimama ai sauke maka wallahu ta'ala a'lam abin da makaranta daidai yawa a gurguje mani tsarki gare shi Aisha cewa ta yi abin da take yi da manzon Allah tana kankare ne shi ya fita yi sallar shi wani lokaci kuma tana dan sanya ruwa ta dan wannan shi saboda ba wani wannan shi din ka bar shi a jikinka bai haramta maka ba abu ne wanda yake mai tsarki inda a ce maziyi ne zai taba tuwarka to wannan wajibi ne sai ka wanki baka da hurmun da zaka yi sallah da wannan kayan saboda shi ayyahin shi na gasa ne haka inda wajibi zai taba kayanka to wajibi ne sai ka wanki haka inda hutsari zai taba wajibi ne sai ka wanki amma dai mani idan ya taba
abin da ya sanya saboda rai bata san ganin shi, rai tana kyamata shi, shi sanya ake son kadan wannan in nashi. Yanzu inda wani zai gani wani rai shi bata so ba, to duk abin da zaka sanya wa dan uwanka damuwa to aula ka nisance shi. Amma dai dan wata riga ka ce wanda kake sallah ka ta taba kurum baka shirye wanki ba ko baka kankare ba da ba wani wannan in kai sallah ka ba ce wa sallah ba, amma dai ka wanke in saboda abu ne wanda rai bata cika san shi ba, shi ka wanke in shine yake aula shi yahi. Manzo Aisha ta bayyana wa ce kuntu afriku farkan ina kankarewa bani ga tuhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayin inda ya kasance na jasa ne da bai yiwa sai ta wanke shi, sai ta wanke Allahu ta'ala a gurgushe mun yi bayani muka ce da kai malaman da suka tayi suka ce in dai da tuha ne da tuha a cikin ka kasha fa to wannan ba wani laifi. Dalilin hadisin talq bin ali shi kuma wannan hadisin duk da kasancewar shi da'ifi ne, amma dai ai mun yi bayani muka ce in dai mutun zai shahi gaban shi da tahin hannun shi to wannan wajibi sai ya saki arwadar shi. Amma dai idan ya shafa ko da beban hannun shi ko da zira'in shi ko da kawar shi ko da wani abu daban wannan bai wajabta mi warware arwani bai zaura da wajabta mi sake arwanda wallahu ta'ala a'lam. Shikenan eh in kaga dama madama dai wani abu daga cikin abubuwan nan guda shidda guda bakwai ne, amma dai dai mun yi cancelin shi kenan. Madama wannan abubuwan wani abu bai same ka ba, ba wani wannan wahala ba ta sanyawa ka sake, in dai ka ji dan zufa ta zuba kana so ka dan samu dan nishadi ko ka dan ji dadi a cikin ka sai ka sake. Allah zai baka ladan arwallaka. Abin da ya hide a ce dai mutum ko da yaushe yana da tsarki saboda ba a san ba me zai kai ya kawo ba. Allah da tar da mu abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana. Allah mana albarka ya sanya albarka cikin abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya na daga zuri'a. Allah ya datar da mu ƴan uwa da amana arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah biya mai bukatun shi, Allah sanya albarka a ciki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.